أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwanmu a wannan wuri mai tarin albarka, a wannan masallaci Masjid Ali ibn Abi Talib dake cikin wannan makaranta ta CAJD. Ba dan komi ba, sai dan mu tunatar da wato junanmu akan karkashin inuwar wato abin da ya shafi addinin musulunci, wanda kafin zuwa yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan masallacin malamai sun gabata sun yi bayani. To ganin nema daga cikin wasu ƴan uwa suka nema mu ma mu zo mu yi abin da ya shafi dan takaitaccen bayani akan wani maudu'i wanda yake da muhimmanci, wanda maudu'i ne wanda ya kamata da ni da kai da wanda ma yake jin mu daga lasafika ko yake zai saurare mu a gaba, wato ya san da wannan maudu'i ne wanda yake da wato matukar muhimmanci a rayuwarka ta yau da gobe. Ba komai bane ba, maudu'in shine akan abin da ya shafi muhimmanci na wato abin da ya shafi tauhidi, kadaita Allah da bauta a cikin wato dukkan abin da ya shafi al'amurra, wanda babu abin da ya zamanto a rayuwarmu ta yau da gobe gabawa wanda ya kamata ya zamanto a koda yaushe kana neman ka daidaita shi, ka jaddada shi, ka kare shi iya yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka gwargwaran ka kare wannan abin fiye da abin da ya shafi imaninka da tauhidinka. To wannan tauhidi abu ne wanda wato la mahalata la budda, kamar yanda zan mu gani irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya aiko annabin shi ko kuma ya aiko annabawan shi wato da dukkan wato wannan abin da ya shafi tauhidi. Idan muka duba akan abin da ya shafi sha'anin wato shari'a ta musulunci, tun daga wato shari'u na annabawan farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da manzanni har zuwa shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, akwai wani abu wanda yake shine usul a cikin shari'a, akwai abu wanda yake usul wanda shine tushe wanda shine gimshiki, akwai kuma abu wanda yake furu wanda shi bai kai ba game da abin da ya shafi tushe. Idan muka dauki usulin shari'o'i gabaki daya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa ga manzanni, wato asalin guda ne shine mine akan kadaita Allah da bauta. Dukkan manzanni da zaka duba yau da gobe zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani yana ambata mana mine da awasu wato gudaci. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun aiko ma ga kowace al'umma manzo, menene da awata su, menene risalar ta su, shine ani ibudullaha wajtanibut tawut, wato abautawa Allah subhanahu wa ta'ala, ani sanci wato dukkan wani abu wanda yake dagutu wanda yake sabanin Allah. Kenan wannan usulin shari'ai gabaki daya annabawa wato wannan da shi wannan da'awa wato suke kira gabaki daya. Idan ka bi wannan a jumulce kenan, a tafsil zaka gani alqur'ani tun daga suratul a'raf, irin suratul hud, irin suratul shu'ara, zaka gani duk idan ya kawo ma kissa ta annabi ko manzo zai ga yi ma da'awar shi ita ce abin da ya shafi tauhidi, kadaita Allah da bauta. kina abu ne wanda yake da muhimmanci. Annabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wataala shine warkon manzo wanda aka aiko wa wato al'ummar duniya. Annabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wataala yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Wato hakika mu ne muka yi maka wahayi ya Rasulullah, kamar yanda wato muka yi ma Annabi Nuhu wahayi aka aiko shi da kuma wasu annabawa wanda suka zo bayan Annabi Nuhu. Haka Allah subhanahu wataala ya faɗi irin su shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan. Kenan ayoyin wannan duka suna nuna mana wato Annabi Nuhu shi aka fara aikowa, haka kuma aqida ko da'awar da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da ita, ita ce wato tauhidi. Kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Hakika Allah subhanahu wataala yake cewa mun aiko da Annabi Nuhu zuwa ga al'ummar shi, mi zai kiran su da shi, shine ani ubudullaha, ku bauta ma Allah subhanahu wataala, ma lakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya face Allah subhanahu wataala. Wannan kina Annabi Nuhu. Haka Annabi Saleh ko kuma Annabi Hud bayan Annabi wato Nuh, wanda Allah subhanahu wataala ya tura shi zuwa ga Adawa. Allah subhanahu wataala yace wa ila adin akhahum huda fa qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ga zuwa ga Adawa wato dan uwansu ne Annabi Hud, da'awar da yake kiran su shine su bautawa Allah subhanahu wataala, ma lakum min ilahin ghayru, bakku da wani abun bauta da ya cancanta a bautawa Allah subhanahu wataala, a bauta mishi face Allah subhanahu wataala. Haka Annabi Salihu alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wataala ya turo shi zuwa ga Samudawa, yace wa ila Samuda akhahum Saliha fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Shi ma dai da'awar da yake kiran su shine su bautawa Allah subhanahu wataala, ba su da wani abun bauta face Allah subhanahu wataala. Haka Annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wataala yake cewa wa ila Madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Zuwa ga birnin Madyana dan uwansu wato Annabi Shu'aib, yace da'awar shi shima ita ce ani ibudullaha, ku bauta wa Allah subhanahu wataala, ma lakum min ilahin ghayru, baku da wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya face wato Allah subhanahu wataala, ko kuma baku da wani abin da zaku bauta ma face Allah subhanahu wataala. Kina idan ka duba duk annabawa da Allah subhanahu wataala zai aiko maka, zai kawo maka bayanin su a cikin Al-Qur'ani, zaka gani suna kira ne kan mi, kan wannan tauhidi, kan wannan aqida ta cewa a kadaita Allah da bauta, kada ya zamanto an gama bauta Allah wato da wani. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi wannan tauhidi, wannan kadaita Allah da bauta, shine asalin abin da ya shahi addinin musulunci. Babu abin da zai karbu a wajen Allah subhanahu wataala tun daga mutanen warko da wanda za su zo bayan su da manzanni wanda Allah subhanahu wataala ya aiko, face dukkan wannan wato tauhidi ne Allah subhanahu wataala ya umurce su da su kadaita shi da shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi, ka tambaya game da wanda aka aiko wato kafin ka na manzanni, na annabawa da manzanni da aka aiko kafin kai Annabi sallallahu alaihi wasallama, shin mun sanya musu wani ba wanda yake Ar-Rahman ba, ba Allah subhanahu wataala ba, mun sanya musu wani abun bauta ne face Allah subhanahu wataala? Babu, dukkan su Allah subhanahu wataala shine wato abun da ya shahi abun bauta na hakikani wanda ya cancanta a bauta ma. Kenan labudde ya zamanto wannan da'awa da kaga annabawa ga baki daya an turo su da ita, wanda bata sake ba tun daga farkon Annabi da aka aiko har ya zuwa Annabin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da'awa guda ce. Abin da yake canzawa shine shari'a, shari'a ta ciki da hukunce hukunce shine yake canzawa, amma da awai guda ce asalin ta, wato guda ne. Kenan wannan yake nuna mana irin mahimmancin wato abin da ya shahi wato tauhidi. Didda Allah subhanahu wataala ya gayi musu mahimmancin tauhidin, sai kuma ya tsoratar da su annabawan da farko kahimmu, wanda wannan kuma alama ce ta Allah subhanahu wataala ya nuna maka cewa annabawan kansu an tsoratar da su, barantana kai idan ka zamanto baka bauta ma ba Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yace mishi haqiqa an aiko maka wahayi, an safkar maka da kaida wanda suka zo wato gabaninka na annabawa, cewa la in ashrakta, in har ka hada bauta Allah da wani, ka bauta ma wani ba Allah ba, Allah yace la yahbatanna 'amalu, to aikin ka gabaki dai zai lalace. Kenan su ma annabawan da Allah subhanahu wataala yace ma annabi Nuhu a'budullaha malakum min ilahin ghayru kuma la in ashrakta la yahbatanna 'amalu, dukkan su annabawan Allah subhanahu wataala ya wadi musu wannan, cewa duk ɗaya daga cikin ku da zai yi shirka ya hada bauta Allah subhanahu wataala da wani, to wallahi aikin shi zai rushe gabaki daya. Tare da cewa Allah subhanahu wataala ya san wato hakikanin su annabawan ba za su gama bautar shi ba da wani, saboda Allah subhanahu wataala da kanshi yace wa ma kana li basharin an yu'tiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Wato Allah subhanahu wataala yake cewa ai ba zai taba yuwa ba da wato annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko ya bashi ilimi, ya bashi hikima, ya bashi annabta, sannan shi annabin ya zo ya ce ma mutane kunu ibadan li min dunillah, ku zamanto bayina, ku zamanto ku ringa bauta mini, ba ku ringa bauta ma Allah subhanahu wataala. Allah yace ba zai taba faruwa da annabi ba. Kinan kaga Allah ya tsarkake su cewa ba za su yi ba shirka. Amma duk da haka ne sai aka nuna maka aka tamna, kamar yanda Hausawa suke cewa an tamna zakuwa domin aya ta yi tsoro, to aka ce su kansu inda za su yi shirka to wallahi aikin su zai roshe. To ina ya kayyani wanda mu wanda muke bin shari'a su ne. Kenan dole mutun ya nisanta game da abin da ya shahi gama bauta Allah subhanahu wataala wato da wani. Kenan wannan yake nuna mana irin mahimmancin wato wannan tauhidi, irin mahimmancin ka kadaita Allah subhanahu wataala da bauta, ya zamanto kana bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai, bakka hada bauta Allah subhanahu wataala da wani. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu, ya tsoratar da mu da cewa da annabawan in suka yi shirka aikin su zai lalace, to kuma haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala yake ce mishi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar. Ka san da cewa lamarin yanda yake, dukkan mutumin da ya zamanto ya gama bauta Allah subhanahu wataala da wani, to Allah subhanahu wataala ya haramta mishi aljanna. Kaga nan kadai idan Allah subhanahu wataala ya tsaya a wannan aya bakin wannan gabai, zaka san cewa an ce an haramta ma aljanna, kenan ina ne makomaka wutace. Amma Allah ne da ya kara tabbatar maka yace wa ma'awahun nar, saboda abin da ya shahi aqida ba abu bane ba na wasa, abin da ya shahi tauhidi ba abu bane na wasa. Shi yasa alqur'ani dukkan ayoyin da zaka gani sun zo suna magana tauhidi, babu sassauci, babu sassauci akan a ce magana tauhidi ne a ce ayi sassauci, a babu sassauci. Magana tauhidi magana guda ce, tauhidi kuma bayya canzawa, kadai da Allah da bauta batta canzawa, ba taba yin ba wani annabi an ce su bauta ma wani ba Allah ba. Dukkan annabawan kamar yanda muka gani ibadar su bautawa waye za su bauta ma, shine Allah subhanahu wataala. Haka wato Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wato Allah subhanahu wataala baya gafarta ma wato wanda yake hada bautar shi da wani, amma sakanin haka Allah subhanahu wataala yana iya gafarta ma wanda ya ga dama. Matukar baka hada bautar Allah da wani ba, ka rike sallah, ka rike azumi, ka zamanto ka tabbatu wato akan wannan kalma ta ikhlasi la ilaha illallah to da ikon Allah da rahma Allah subhanahu wataala makomaka ita ce aljanna. Amma kana hada bautar Allah da wani to wannan kwata kwata idan baka tuba baka mutu ka mutu akan hakan to wannan sai wutar jahannama. Babu yanda za a yi ya zamanto wato ka samu abin da zai tsiratar da kai sai dai idan kana da imani kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kwani. Kina wannan duka yana nuna mana mene shine mahimmancin tauhidi. Mu duba mu ga annabi Nuhu wanda shine farkon manzo da aka aiko sai da ya tsayu yana kiran wato mutanen shi shekara 250 yayi yana da awa ta kiran su mene abu kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta. Shekara 250 yana da awa wannan wai na tsantsar da awa ne kawai yake amma dai duka duk da haka nan kaɗan ne daga cikin wato mutanen shi wanda suka wato yi imani. Ashe wannan yake nuna mana duk yanda annabawa suke wato kula da lokacinsu. Ka duba ka gani a shekara 250 suka wanzar da ita wajen mene wajen a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi karan kanshi da aka aiko shi zuwa daga aiko shi zuwa abin da ya shahi rasuwar shi shekara 23 yayi ana saukar mishi da wahayi sai da yayi shekara 13 a Makka kafin ya zo Madina da'awar da ake kira ita ce da'awar tauhidi kawai a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Duk da zan mu gani wasu daga cikin hukunce irin su sallah sun sabko a Makka amma wajen shekara ta nawa wajen shekara ta 10 bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to duka wannan shekarun da aka yi na menene gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi ta ya zamanto an kadaita Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi wato bauta kada a bauta ma wato wani ba Allah subhanahu wataala. Ashe abin da yafi dacewa da ni da kai da wanda suke gida sawa'un iyallanmu ne ko kanninmu ne ko yayinmu ne ko wato wani wanda yake karkashinmu ne ko dukkan wanda muke kusa da shi abin da yafi dacewa da gorko ka karantar da shi shine ka karantar da shi da tauhidi. Ka karantar da shi wane ne Allah subhanahu wataala me ake so yayi sai ka gani dukkan wata guguwa idan ta zo ba za ta yashi ba saboda yana da tauhidi ya san menene manufar da Allah subhanahu wataala ya kawo shi wato yayi rayuwa a nan duniya. Kamar yanda Allah subhanahu wataala yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wataala bai halicci ba wato mutane da aljannu face sai dan su yi ma Allah subhanahu wataala bauta. Abu na farko da za a fara kira shine tauhidi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika Mu'az zuwa Yaman me yace mishi innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Mu'az zakka iske wasu mutane a Yaman min ahli alkitab wanda suke da ma'abota littafi Yahudawa ko Nasarawa. Abu na farko da zakka kiraye su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abin da ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sun maka biyayya ka sanar da su cewa Allah subhanahu wataala ya farlanta musu salloli guda biyar. Haka kuma abin da ya shahi zakka wanda za karba daga wajen mawadata a ba ma wanda suke wato talakawa. Kina abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi wato ya zamanto ya fara kiran su menene shine tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah. Kina babu makuwa addinin musulunci samun garkuwa addinin musulunci shine tauhidin kai gyaru. Tauhidin kai gyaru shine ka tabbata wato abinda ya shahi wato musulunci. Haka wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo Mu'az a saman jakki duba muga irin tawadu'un Annabi sallallahu alaihi wasallam hajjaki yake hawa shine kuma shugaba na shugabannin halittoci gabaki daya annabin karshen zamani yake hawan jakki wanda yake nuna ma tawadu'un shi. Mu'az yake cewa yana bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a saman jakki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shin ya Mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayin shi kuma ka san haƙƙin bayin Allah akan su? Yace a'a. Yace haƙƙin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi haƙƙin Allah da yake kan bayi cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai azabtar da wato mutumin da ya zamanto wato bai ya gama bautar shi da wani, kuma haƙin bayi da yake kan Allah subhanahu wata'ala shine su kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ka kadaita shi, ka samu tauhidi wanda yake cikakke, ka kadaita Allah subhanahu wata'ala wato da bauta. Kenan wannan tauhidi da shine musulunci yake ginuwa, da shine zakka tsira daga abin da ya shayi wutar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya haramta wato ma wuta ta cin mutumin da yace la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, ya faɗe ta wato daga cikin zuciyar shi, yana mai kadaita Allah subhanahu wata'ala da ita. Matsalan mu anan game da abin da ya shahi la ilaha illa Allah, muna faɗin la ilaha illa Allah amma bamu san ba ma'anarta. Yanzu da yawa da zaka tsaye da mutane ya ga ima ma'anar la ilaha illa Allah, wai ba sharadin ta ba gabaki ɗaya ba wanda malamai suka zana na sharadin ta, a'a ma'anarta ta abinda ya ta umsa da wuya sai zaka gani hedeje ku wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsira. La ilaha illa Allah wannan kalmar kenan, kalma ce wadda gata da sauƙin hudi amma kalma ce mai girma, kalma ce mai girma, ya ishe mu mu san girman ta. Hadisul biktaqa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar lahira za a zo da wani dukka takardun shi na aiki wato zunubai ne wanda an auna bai da lada ko guda, zunubai ne sun zo fiye da abin da ya shahi cike da sammai da kasai, dukka wannan aikin shi ne, an zo an dora sikeli ya gani bai da aiki, zunubin shi ya rinjayi ladan shi, a ce mishi bakka da wani aikin kirki, ya ce ya Allah subhanahu wata'ala bai da komi. Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi a'a, kana da wata magana, kana da wata kalma, wata kalma ce ita ce la ilaha illallah, a kawo ta a saman wata kamar ɗan takarda haka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ce ya Ubangiji, yanzu wannan kalmar ya za a yi ta rinjayi wannan duka zunubai na da suke ci. Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a, wannan rana ce wadda ba a zalunta kowa, a duniya ne ake zalunci amma alkiyama ba a zalunta kowa, a dora wannan kalma ta la ilaha illallah ita kadai wato ta rinjayi dukkan wannan zunuban nashi gaba ki daya. Kalli irin girman la ilaha illallah. Annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya Allah, ka bani wata kalma wadda zan ringa ambatanka da ita. Allah yace ma Annabi Musa, kul la ilaha illallah, ya Musa ka ce la ilaha illallah. Annabi Musa ya kalmar kowa yana gwadinta, yace ai kullu ibadaka yaquluna hadha, dukkan bayinka ya Allah subhanahu wata'ala suna faɗan wannan kalma ta la ilaha illallah. Annabi Musa Allah ne yace mishi, ce ya Musa, da sammai wato gabaki ɗaya guda bakwai da abin da ke cikinta da abin da ke raya ta gabaki ɗaya su zo, da ƙasai guda bakwai da abin da ke cikinta duka gabaki ɗaya su zo, sannan a dora su a saman sikeli a ɗauko la ilaha illallah a ɓangare guda a dora ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace malat bihinna la ilaha illallah, ce wallahi la ilaha illallah za ta rinjaye su, wannan kalmar ta la ilaha illallah za ta rinjaye dukkan yaunin sammai bakwai da abin da ke cikin su, da ƙasai bakwai da abin da ke cikin su, duka kalmar la ilaha illallah za ta rinjaye su. Wannan kalma ba ƙaramar kalma ba ce, shi yasa dole mu san wato meye ma'ana abin da ya shahi wannan kalma ta wato la ilaha illallah, mu gyara tauhidin mu da wannan kalma ta la ilaha illallah. Dan idan baka gyara ba tauhidin ka, wallahi sallar da kake aikin banza kake, azumin da kake aikin banza kake, zakka da kake badawa aikin banza kake, hajji da kai matukar bakka da tauhidi aikin banza kai, aikin banza kai. Aisha wani lokaci take ba da labarin, take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, irin wannan mushrikai wanda suke taimaka ma addinin musulunci, to su yaya ne za a yi da su? Tace mine Allah subhanahu wataala zai saka musu a nan duniya, amma wannan abin da ya zamanto wato suke yi na taimaka ma addinin musulunci ba zai taimake su ba a ranar lahira. Yanzu duba irin munazzamat, irin abin da ya shafi ONG wanda suke shigowa na turawa, wanda suke kafurai arnawa, suke shigowa kasashe na musulmai suke taimaka musu. Taimako da suke ka taimaka ma dan gunka aikin miya a cikin musulunci. Aikin lada ne, aikin kirki ne. Bari ma wasu wanda suke daukan hatta da yaunin marayu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi da wanda ya dauki yaunin maraye a aljanna haka suke. To wannan bature ne wanda ba musulmi ba yazo misali yake wannan aiki. Wannan aikin da yayi ba abin da zai amfane shi a ranar lahira. Matukar ya rasa mene ita ce kalma ta la ilaha illallah. To wannan kalma ta la ilaha illallah tana da ma'ana wanda ya kamata ya zamanto ka san hakikanin wato mi take nihi. Hakikanin mi take nihi. Mu duba mu gani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka zo Makka yace ma yake rayi mutanen Makka da abautawa Allah subhanahu wa ta'ala a ce la ilaha illallah babu abun da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah. Kafurai mi suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida, yanzu dukkan wannan allolin namu a ce Allah guda za a maida shi. Sun sai kuma ma'anarta idan suka ce la ilaha illallah suka yarda da ita, to dukkan wa'annan abun bauta dole su bar su saboda sun san ma'anar me suka ce. Shi yasa suka kiya. Shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa wallahi da yawa daga cikin wato musulmai kafuran da sun yi su sanin ma'anar kalmar la ilaha illallah. Kafurai sun yi musulmin ma'anar kalmar la ilaha illallah. Da yawa ana samun irin wannan. Su da suka san ma'anar ta sai ya zamanto sun ki su ambace ta. Amma mu fa mun ambace ta amma dai bamu san ma'anar ta ba. Sai mu zamanto kamar sanil himar yahmilu asfara. Kamar jaki ne wanda an doro mishi littattafai. An doro musu Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, ya san wani abu? To kaga ba abin da zai sani. Kinan dole ka san menene ya kamata ka gyara rayuwarka, ka gyara alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala na abin da ya shafi wannan kalma ta tauhidi ta la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahi ba kalma bace ba wanda take sakakawa haka mu faɗe ta. Wasu za su faɗi wannan kalmar la ilaha illallah amma duk da haka nan za su shiga wuta. Na warko ba su san ba ma'anarta. Yanzu misali munafukai ba sun yi imani ba suke cewa har sun zo wajen annabi sun ce la ilaha illallah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Amma duk da haka nan saboda hakikanin abin da la ilaha illallah ta kumsa ba su zamanto ba sun yarda da shi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, su a can karkashin wuta suke munafukai. Kaga rishin mene? Rishin sanin la ilaha illallah su yi wato abin da ya shahi wato aiki da ita. Kalmar la ilaha illallah da mun santa da kamata yayi lokacin da wani ma ya san ya zo ya yi magana game da Ubangiji ya zamanto ta kasa samun nutsuwa ta firgita. Mu duba mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala. Baka taba gaban ran Annabi sallallahu alaihi wasallama ya baci sai idan Allah subhanahu wa ta'ala aka taba. To amma a irin wannan zamanin namu menene ba amma Allah subhanahu wa ta'ala? A ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gaza yin abu, wai a ce shehu da ya ba ma Allah wai aiki, wai Allah ya gaza. Kai yanzu wannan kalma a ce mutum musulmi kuma wanda zai wadi da in ana maganar tauhidi, ana maganar mushrikai, muna ganin kawai ba a irin wurarenmu bane za a samu wannan. Amma yanzu a irin wurarenmu zaka ji ana lam yalid wa lam yulad, ana dokan abinda sai Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi ya cancanta da shi a ba ma wani. Wallahi ko Annabi sallallahu alaihi wasallama baka isa baka ba abinda sai Allah subhanahu wataala ya cancanta. Dole ka san waye Allah subhanahu wataala, ka bashi wato ka girmama Allah matukar girmama shi. Shi yasa wanda suka san Allah, Allah subhanahu wataala yake gai mana game da abinda ya shafi san mai da kansa.
da aka ce Allah yana da da sun kusa su rubto su zube saboda kalmar da aka wani cewa wai Allah yana da da shi yasa malamai suka ce wallahi akwai wa'anda Fir'auna ya yi su zamantawa mai sauki sauki farafar da irin tawurcin da suke yi a yanzu kai yanzu mutumin da yace Allah ya gaza yin abu kaga ai wannan ya fice Fir'auna Fir'auna me yace ya san akwai Allah amma me yace shi ta shine babban Allah ya san amma akwai Allah ya hamani bulilli sarhan la'alli ablughu al-asbab la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba kaji ya san akwai Allah amma wani kaga yana koshewa wannan duka rishin menene rishin sanin tauhidi ne baka samu ba tushe ka rayu bakka da tushen tauhidi bakka da tushen wane ne Allah subhanahu wataala shi yasa dole abin da yake wajibi akan ka iyanka ne dan uwanka ne kananka ne wallahi ka gina shi akan tauhidi dukkan wata guguwa idan ta zo ba za ta zamanto ba ta tafi da shi dukkan wata calallabiya idan ta zo ba za ta zamanto ba ta ja shi ya faɗi idan an taba Allah zaka gani wato abin da ya shayi ran shi ya baci ko ya shiga cikin firgici wannan shine matukar sanin ka san Allah subhanahu wataala wanda idan ka duba yanzu misali wallahi al-mathalul a'la da Allah wani malami kana jin yanda kake girmama shi ni kake tunani a samu wani yazo ya zage shi ya kake ji a cikin zuciyarka to yaya idan Allah subhanahu wataala ne aka ma wannan abu kenan ba makawa wato wannan yake nuna dole mutum ya zamanto ka san wato abin da ya shahi Allah subhanahu wataala abin da ya shahi la ilaha illallah akwai sharai wanda take da wanda malamai suka ce ba wai ya zamanto ba kawai dan nace la ilaha illallah shikenan wai kawai na rike da Hafizul Hakimi yana kawo cikin abiyatin shi wato wasu sharai wanda malamai suka aje game da abin da ya shahi wato la ilaha illallah malamai sun aje mata sharuda wanda suke guda bakwai suka ce al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad qadri ma aqul was sidq wal ikhlas wal mahabba waffaqa Allah lima ahabba wato wannan sharuda wasu suna ƙara wani sharadi na takwas wannan sharuda wanda suke guda bakwai sune wato sharuda na abin da ya shahi kalma ta la ilaha illallah dole mutun ya san su wai idan ba dole bai ka san kowanne daga cikin su a'a idan aka gama maka su ka fahimce su kaji cewa kai kalmar ka ta la ilaha illallah tana dauke da irin wa'annan wato abubuwan da ta kumsa to wannan ita ce abinda ake so ya zamanto ya tabbata a cikin zuciya ta mummuni da mutum wanda yake musulmi abu na farko sharadi shine al-ilm Allah subhanahu wataala yake cewa fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa lalle hakika babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala dole ka zamanto ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala wannan ka zamanto ka kore dukkan wani abin da ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya wato sai Allah subhanahu wataala shi kadai ya dace ayi ma bauta annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna dukkan mutumin da ya mutu yana sana'a zuciyar shi cewa babu abin da ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya shi zai shiga aljanna kenan dole ka san da cewa babu abin da ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya wato sai Allah subhanahu wataala abu na biyu sharadi na biyu shine al-yaqin ya zamanto ka samu yaqini ka samu sakankan cewa a cikin zuciyarka kai imani da cewa wannan la ilaha illallah haka ne da yaqinin Allah akwai shi kuma babu abin da ya cancanta ayi ma bauta da gaskiya sai wannan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci tare da sahabban shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga irin cikin wasu lambu ko wata garka haka sahabbai suka rasa annabi sallallahu alaihi wasallama sun mutu suna ta neman shi sun tare hankali sun rasa shi can Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yace sai shi ya fara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi Abu Huraira tahi ko ma ka iske sahabban nan duk wanda ka fara gamuwa da shi duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan abin da ya shahi garka ko a bayan wannan lambu idan ya zamanto yana shedawa لا
lalle babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yaqini da wannan annabi yace ka bashi albushir da aljanna yace ka bashi albushir da aljanna Abu Huraira ya huto yace musu ga hadda ga takalmin annabi ya ganshi yace kuma yace duk wanda na gamu da shi in dai ya sheda ya yi yaqini cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala yace mushi ana mushi albushir da aljanna ashe yana daga cikin abin da ya shafi sharadi na wato shiga aljanna shine kace la ilaha illallah wato kana da yaqini da ita a cikin zuciyarka kina wannan shine sharadi na biyu na abin da ya shafi la ilaha illallah sharadi na uku shine abin da ya shafi alqabul ka karbi wato wannan abin da wato shari'a ta zo maka da shi ka karba da bakinka ka fadi a zuciyarka ka tabbatar da wannan saboda kahurai lokacin Allah subhanahu wa ta'ala da ya hakaito mana labarin su yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun lokacin da aka ce musu su ce babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah sai suka yi girman kai suka kiya suke cewa yanzu mun bar wannan allolin namu saboda wani wanda yake mawaki wanda yake bai da hankali suna nemin wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya mayar musu da martani ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir kenan dole zaman to ka karbi wato wannan abin da ya shahi yazo daga wajen Allah subhanahu wataala na huru shine al-intiyad ya zaman to ka sallama ka mai kauya Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati alwusqa ai dukkan mutumin da ya zamanto yana sallama kai shi zuwa ga kalma ta la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala to shine wanda ya kama wa igiya wanda take tabbatatta wanda bata cirewa kinan dole ya zamanto an same ka wato kana tabbatar da wannan ka kama wannan abin da ya shafi sallamawa da la ilaha illallah abinda Allah subhanahu wa ta'ala yace kai abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yace kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku ba zai cika imani ba imanin dayan ku ba zai cika ba har sai san zuciyar shi ya zamanto yayi daidai da abinda nazo da shi bi ma'ana kai me kauya ka sallama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi da abinda wato Allah subhanahu wataala wato yazo da shi abna biyar sharadi na biyar shine as-sidiq wato abinda ya shafi gaskatawa kalmar la ilaha illallah dole ka gaskata ta dole ka gaskata babu abinda ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala suratul ankabut farko yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin dole sai ka gaskata da gaske kake wannan kalma da kace ta la ilaha illa Allah wato dole ya zamanto wato ka gaskata shi yasa ai sha'anin munafikai Allah subhanahu wataala da ya hakaito yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah yace wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minun yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum 'adhabun 'alimun bima kanu yakdhibun saboda abinda suka kasance suna ƙaryatawa na cewa Allah subhanahu wataala wato shi kadai ne shi kadai ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa babu daya daga cikin ku wanda zai sheda babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma ya zamanto ya sheda cewa ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon shi ne Annabi yace sadiqan min qalbihi da gaske tun daga cikin zuciyar shi ya gayi da gaske yana mai gaskata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa haramallahu alaihi na fa ce Allah subhanahu wataala ya haramta gangan wuta ta ci gangan jike shi
kenan dole sai ka gaskata wannan abin da ya shahi wato la ilaha illallah. Abu na shidda daga cikin sharadin la ilaha illallah shine abin da ya shahi wato al-ikhlas, ya zamanto kayi da akan wato abin da ya shahi da ikhlasi da Allah subhanahu wa ta'ala, da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, ba ka fada a baki ba irin na munafukai. Dole wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis ulillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Dole ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ka kadaita shi da ikhlasi, ka kadaita shi da tace kadaita ta cewa shi ya cancanta kuma dan shi ne ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mafi dacewa da shafa'a shi a ranar tashin alkiyama shine mutumin da yace la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya wadeta da ikhlasi daga cikin zuciyar shi, shine ya cancanta ya zamanto wato cetan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same shi a gobe wato ranar tashin alkiyama. Abu na bakwai cikin sharadin la ilaha illallah shine almahabba, kauna. Ya zamanto ho da kace la ilaha illallah in kana kauna, ba ya zamanto ba bakka kaunar abin kawai dai ka hodi ne, bakka san abin kana kin shi ne, wanda kin abin da ya shahi musulunci ko kin wani abu na shari'a yana kai kama ka zamanto ka huta daga cikin musulunci. Cikin nawaqidul islam 10 abubuwa wanda suke warware musulunci guda 10, Annabi sallallahu Muhammad bin Abdul Wahhab da ya kawo yake cewa man abghada shay'an mimma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama walau amila bihi kafara, dukkan mutumin da yake wani abu wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi, addinin musulunci yazo da shi, ko da ko ka aikata abin, misali wannan abu addini ne ka ki shi, ko da ko nazo na yi shi amma ina kin wannan abin, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan yana shi ma yana daga cikin wato wanda ya fita daga cikin musulunci ya kawo shi. Dole he kana san abin ka yi shi, abin da ya shafi addinin musulunci dole ya zamanto kana kauna. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci Umar yace ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana san shi fiye da komi a duniya kawai banda karan kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma Umar yace hayyanzu dai da soranka, yace to amma wallahi ya rasulullah yanzu yanda nake san ka ina san ka fiye da komi na a duniya. Shi yasa san Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kasance maka wato kana san Annabi fiye da komin ka a duniya, zaka iya bada rayuwarka saboda rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To ma baluka da san Allah subhanahu wa ta'ala, in an ce ma san Annabi ya zamanto haka, to san Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine yafi cancanta yafi dacewa sama da yanda kake san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kinan sharadin la ilaha illallah wato dole ya zamanto wato ka fata san dukkan wani wanda yake makin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah, daga cikin mutane zaka ga wasu sun karbi wasu daga ciki wasu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, suna kaunar su irin yanda suke kaunar Allah. Allah yace amma wallazina amanu, wanda suka yi imani ashaddu hubban lillah, su suka fi tsanantawa wajen so da kauna da Allah subhanahu wa ta'ala. Dole a same ka kamar yanda muka fadi, idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala, idan aka yi wani abu wanda zai taba Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ba wuri bane na magana a kyale ko a yi sassauci, ba wuri bane na ya zamanto ma ka zamna a irin wannan wurin ana irin wannan maganganu, wanda la'alla kai tsaye akwai maganar da wallahi idan ka yi ta, wanda da irin wasu al'ummomi ne na baya, kai tsaye idan ka yi irin wannan da kai tsaye Allah yana iya turo wani abu ya hallaka ka. Mutanen Annabi Musa bi suka ce ta suka yi su gani Allah a bayyane, me ya faru da su? Kai tsaye suka some kan wannan kalma da suka faɗi, su su gani ne ma, yayin sun gani suka ce su imani. To kai dan dai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yace kada Allah subhanahu wataala ya halakar da al'umma shi wato da irin wani laifi a zo laifi guda a zo a halakar da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma in ba dan haka nan ba, ka duba kaga al'ummomi yanda Allah subhanahu wataala ya halakar da su saboda me? Saboda tauhidi, saboda kadaita Allah da bauta. In sun kiya anyi annabin su yayi sun kiya, Allah sai ya kafar da su gaba daya. Zan mu zo mu ga misali daga ciki, wato in lokaci wato ya ba mu yayi tsara gare mu. Kenan wannan sharuɗa guda bakwai sune sharadi na la ilaha illallah. Dole ya zamanto idan ka zamanto ka haƙƙaƙa su, ka tabbatar da su a cikin zuciyarka, to da wannan ne zaka samu kanka ka tsira da wuta, daga wuta ka tsira daga wuta. Allah subhanahu wataala yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa'anda suka zamanto sun yi imani sannan ba su garwaye imanin su da shirka ba, Allah yake ulaika lahumul amn, wannan su ne suke da wato abin da ya shahi tsaro, suke da security. Irin su ne idan suka je gobara na tashin alkiyama za su shiga aljanna. Kenan dole ya zamanto ka baka gama bautar Allah da wani ba, baka zamanto baka cakuya wato bautar Allah subhanahu wataala da wani. Idan muka ce bautar Allah, kullum muna kiran a kadaita Allah subhanahu wataala, kada a gama bautar Allah da wani. Wani sai ya yi tunanin ai sai na zo ina ma wani wato sujada, ko ina ma wani gumki bauta tukun na gama bauta Allah da wani. A'a, akwai abubuwa wanda idan ka yi su kai tsaye suna nuna ka gama bauta Allah da wani ne musuluncinka ya warware. Shirka babban su shine ya zamanto ka je ka bauta ma wani, bancin shi bauta ma wani koda mutum ne koda annabi ne, ka ringa bauta mishi ko kuma ka ringa roƙon shi cewa ya irin mutane wanda suke zuwa gindin kabarin wani su ringa cewa ya wane ka ba mu. Mutumin da ya mutu shine yake nema fa a wajen ku roƙa mishi Allah ya gafarta mishi, kai zaka zo ka nema wai ya gafarta maka ko ya baka abu. Ka gani wannan na farko Allah subhanahu wataala ya fatan ma da basira. Wanda ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lokacin da aka binne Najashi yake cewa istaghfiru li akhikum, ku nema mishi gafara, ku nema mishi tabbatu ya bada amsoshi, haka ake so. Amma ba ka zo ba ka ringa roƙon wai kabarin shi zai baka wai abin da kake nema na rayuwa. Wannan abu ne wanda zai hudda ka daga musulunci. Ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a roƙo barantana ka roƙi wani, ko annabi sallallahu alaihi wasallam to barantana wasu wanda zaka yi a irin waƙe-waƙe da ake yi, ya barhama ba mu kaza, ya barhama ba mu kaza, ya wane ba mu kaza, ko ya shehuwa da ba mu kaza. Har yanzu cikin al'umma akwai ɗaiɗaikun irin wannan abu. Na zaka ga mutum tuntube zai yi ya faɗi ya ce shehuwa ne, shi zai zo ya agaza maka. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man istaghasa bi ghairi llahi faqad ashraka, dukkan mutumin da ya nemi wani taimako daga wajen wani ba Allah ba, to wallahi yayi gama bauta Allah da wani, yayi shirka. Wannan kalma da zaka wadi malamai suka ce bakka sanin tauhidinka, kana da aqida ko bakka da sai lokacin da ka shiga cikin tsanani. Lokacin da ka shiga cikin tsanani kaga wa kake tunawa, Allah kake tunawa ko wani shehu? Idan ya zama to wani shehu kake tunawa, wallahi tun da wuri je ka nemi ka gyara tauhidinka. Allah ake tunawa, ka duba ka gani irin bayin kai hatta da mushrikan. Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin, suna bauta ma wani ba Allah ba. Amma idan suka hau teku sun hau jirgin ruwa, kwalakwala yana nema ya faɗi da su, to a lokacin ku Allah ake roƙo, Allah ake roƙo. Daga ka hudu wani gunkin ka daga aljihu kana ya wannan ya wani, wani zai buge kai ce nan fa ba magana wani, magana Allah ce Allah ne. Allah ya ce da'u Allah mukhlisina lahuddin. Shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab cikin qawaid al-arba'a yake cewa wallahi mushrikan wannan zamani shirkar su tahi zamantawa mafi tsanani fiye da shirka ta wa'ancan nada. Saboda mu a irin wannan zamani mutum yana cikin tsanani na yanda ya kamata ka koma ga Allah, wai a lokacin zai ringa koma ga wani. To su in suka shiga cikin tsanani sun san ba me yi sai Allah,
idan Allah ya tsiratar da su yace fa idza najahum ila al-bari idza hum yushrikun, idan ya tsiratar da su suka dawo sun hau ƙasa suka ji yanzu ba a ruwa ba ake, so sai a dauko gumki kuma a ci gaba, a komo a koma a data daga inda aka tsaya. To mushrikan da, to wallahi ya kamata mu gyara tauhidin mu. Shi yasa abu wanda yake asasi ka gyara tauhidin ka, ka gyara tauhidin, kada ka roki kowa sai Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka yi roko ka roki Allah. Kai hatta da wai wani abu na yau da gobe ka je ka roki wani bara ko wani abu, a shi ma bar shi roki Allah sai ya sa wannan in ya zo ya kawo maka abin da kake so. Idan ka roki Allah wallahi babu wanda zai taɓe matukar yana addu'a yana roƙon Allah. Daga cikin bayin Allah wani yake hakaitawa cewa shi yanzu kunya ma yake roƙi Allah, daga ya darsa abu zai roƙi Allah abu, Allah yake kawo mishi abu. Kaiwa ne kake, idan kaga kana roƙon Allah abubuwa sun kiya maka, bincike kanka yaya kake roƙon Allah ya ka biyo hanya. Ka ringa neman irin lokuta wanda Allah subhanahu wataala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana dukkan mutumin da yayi addu'a irin wannan lokacin arda a shi karɓaɓɓa ce. Daga cikin irin lokaci an yi kiran sallah kafin a tada iqama, irin lokaci na bayan la'asar na ranar juma'a, irin lokuta ga sunan qiyamul layli cikin dare, ɗaya na cikin ƙarshen dare ka tashi ka roki Allah. Babu mutumin da zai taɓe matuƙar yana qiyamul layli yana zama a fada Allah suna ganawa. Duk abin da kake so ka roki Allah subhanahu wa ta'ala, kada ka roki wani. Idan ka roki wani abin da sai Allah zai iya badawa, ka roki wani ya taimaka maka, wane ya agaza ma, wane ka cece ni, wane ka yi kaza kamin kaza, to wannan ka gama bautar Allah subhanahu wata'ala da wani. Haka yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa hatta da aljanna da wata rahama ta Allah subhanahu wata'ala dukkan ba wanda ya isa ya baka sai Allah. Wani wanda kaji ana cewa wani zai bada aljanna, wani zai yi furoda da ku a ranar tashin alkiyama ya shiga daga wata hanya da ku ya kai ku aljanna, wallahi bai yiwa, bai yiwa, bai yiwa. Anan ne ka tsallaka iyaka daga wata hanya, amma zaman wallahi kiyama ba mu san ba yanda kiyama ne take, shi yasa muke wani abu ba mu san ba wayane ne firgicin alkiyama take, wallahi shi yasa muke wai wani abu. Cikin magabata wallahi akwai wanda idan ya tuna jahannama yana barci yake zabura yayi ta kuka ya kama sallah. In ya tuna jahannama, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani, annabi ya ce wallahi da kun yi ta kuka da dariyarku kaɗan ci, amma rishin wannan yake sa mu gafala mu rafkana, saboda baka san ba wai kai rayuwar mu. Akwai wanda wallahi yanzu a rayuwar nan da muke shi karan kanshi bai san ba ma shi menene, bai san ba ma shi menene, ta sha nawa zaka ga wani wanda ka rasa ma wai shi ya shi kawai haka yake rayuwa, ba sallah ba salati, to kai ya rayuwa za ta tafi a haka. Maqsudin abinda aka ce kai shine ka bauta ma Allah, to ya ne ne kake gani, wato idan ya zama to haka kake bauta mu kake rayuwa kai, kaga ba maka waka tabi. Allah subhanahu wataala ya shirye da mu haka, tsoron wani abu ka san da cewa babu abinda zai cutar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya kadarta maka. Ka ringa jin wai wani zai cutar da kai, a wallahi sai isa ba kowaye, sai in Allah subhanahu wataala ya kadarta wani abu zai same ka. Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi yana nan, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin hadisul qudsi, yake cewa da dukkan duniya za su hadu ala an yanfa'uka bi shay'in, na su amfanar da kai da wani abu, Allah yake lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alaka, ba za su amfanar da kai sai da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga wato ya rubuta maka. Haka kuma idan suka hadu duk duniya su hadu za su cutar da kai, wallahi ba su isa ba su cutar da kai sai abinda Allah ya riga ya kadarta zai same ka. Abu na gaba da ya kamata mu kiyaye shine zuwa wajen bokaye. Idan aka ce bokaye ba he wanda ya hadu ba, idan mu aka ce boka anan bai irin wanda zaka same shi wai a cikin akurki ko kuma wani waje wanda gashi nan da ka gan shi ma yana ruwa aljannu, a'a, hatta da malaman duba, malaman tsubbu, dukkan wannan suna shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai zuwa wajen boka, zuwa ga irin wajen wannan masu duba katahi, baka tambaye shi ba ma katahi, sallaka ta kwana 40 ba amsa, kuma sai kai sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai amsa.
to in ka tambaye shi wani abu ma ka gaskata shi ka kafirce ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kwata kwata ka huta daga cikin musulunci to nawa zaka gani mutane sun ce wai sun dai wajen malamai a musu juba sai ya lafiya ma abinda ya shahi wato abinda ya shahi rayuwar mu ta yau da gobe kai ne kana kasuwanci ko kai ne kana da wani mansubi wai ka gani wai sai an tafi wajen wane an taya ka da addu'a ko an yi kaza addu'a ima kanka wallahi la Allah da adda zakai kai da ka nema kare na kanka shi kai zakai so goma shi wancan ko dai Allah bai karba ba dai a ce sai an yi yanka a yanka mawa in an yanka ne ka zo ka yanka kai tawassuli da aiki mana garci amma zaka ga wannan mafi yawa irin wannan duba duba ce da harkar aljannu harkar tsumbuce harkar sihiri wannan duka abubuwa ne wanda suke hudda ka daga cikin musulunci ashaddin su shine sihiri sihiri aje amma wani sihiri muna kasuwa wani na gani abin kasuwanci sai an tashi tsaye ko kuma aiki na samu wuri kaza sai an tashi tsaye kana zuwa kana yin wannan sihiri to kai ma ka bar musulunci shi a shari'ar musulunci shi mai sihiri haddin shi a kashe shi a kashe shi kai wanda musulunci yace a kashe to kai ka je wajen shi ka nema ya maka wani abu ya maka niyya dole mu kiyaye imanin mu dole mu kiyaye wato abin da ya shahi wato aqidar mu dole mai zamanto wato yana daga cikin manya-manyan zunubai sababul mubikat sihiri kai shi ko kuma ka je wajen wato abin da ya shahi sihiri haka yana daga cikin abubuwa wanda za su ringa tozarta mana imanin mu da tauhidin mu shine yin tabarruki da wani kace ka tayi kabarin wani ka nemi albarka albarka a wajen Allah take a wajen Allah ake neman albarka abu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye wannan shine da jikin shi da tufas da yasa da wannan yin shi shi ana tabarruki da shi amma bancin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda zai zo yau ya hayato majina wai ka tabe wai ka ce tabarakallah albarka wallahi ka sha kazanta ko kuma ka je wajen wani kabari ka ringa neman tabarruki wallahi wannan duka abubuwa ne wanda zasu bata maka tauhidin ka abubuwa ne wanda zasu bata maka wato abin da ya shahi wato imanin ka Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi fathu makka an bude makka da yaki ko kuma an bude makka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da runduna wajen mutum 8000 aka samu wanda suka musulunta 2000 a makka kai tsaye aka je gazwatu Hunain wannan wajen 10,000 sahabbai aka tayi za a je yakin Hunain akan hanyar su suka gamu da mushrikai suna da wata itaciya wanda suka je suna rataye ta kofan su suna neman tabarruki da wannan itaciyar sabbin musulunta suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ij'al lana zatu anwaqin kama lahum zatu anwaq ya rasulullah mu ma sa mana wani abu wanda zan mu je mu ringa neman tabarruki da shi kamar yanda mushrikai suka je wajen wata itaciye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar yace innaha sunan wallazi nafsi bi yadi laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha annabi yayi kabbara yace wannan lalle hanya ce haka ne kun ga yi kwatankwacin banu Isra'ila abinda suka faɗi ga Annabi Musa da suka ce ma Annabi Musa ya sa musu wani abun bauta kamar yanda mushrikai su ma suke da abun bauta kai da kake da Allah subhanahu wataala duk wani abu na albarka duk wani abu da kake nema na rahama na jin kai na abun ka yi albarka roki Allah subhanahu wataala wato shi zai sa maka albarka wato a cikin wato wannan al'amarin naka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta tsoratar da mutane yake ce musu Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida sun dauki kaburburan a imman su annabawan su wato masallatayya ko kuma a samu kabari na mutum managarci sai su dauke shi masallaci su ringa tabarruki da shi shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'adda'a yake cewa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah kada ka sanya kabari na wani gumki ne ko wani abu ne wanda za a zo a ringa bauta mishi shi yasa Allah ya karba mishi addu'a ya zamanto kabarin annabi an kewaye shi
katanga da aka yi aka kikkewaye gidan da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam katanga uku banci ita aka yi katanga ta ƙarni wanda aka kewaye bakka iya ma isa shi yasa hukumar Saudiya yanzu idan ka je ma zaka gani an zo ziyara zaka ga da mutun yana kewaya yaje nan yazo nan daga ka zo kana meka hannu suka ga ka fara ya rasul ya rasul ce a fuskanci alƙibla fuskanci alƙibla ka roki Allah kaga annabi yayi addu'a yace kai yanzu da annabi bai ba addu'a ya kake ga kabar nan annabi ya kake ga kabar da ba a san ba wani irin abu ne ba a yi ba wani irin abu ne ba a yi ba banna manta wani lokaci da dare wajen karfe 12 wani bawan Allah ya fito daga ziyara daga cikin wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya fashe da kuka kuka ba irin na wata ba na hawaye yake ihu latijan yake ihu mutane suka tattaru aka rasa wannan me yasa ne sai da irin police na cikin harami masallaci suka zo suka dauke shi he ihu yake yana kuka akwai wani bawan Allah muna tare da shi Allah subhanahu wataala ya ji kanshi ya rasu yake cewa irin ɗan Senegal ne yanzu wannan wai da yaja yayi wusuli ya kai wata martaba yanzu ta wato yanzu labari ya kai kasansa cewa fa wani ho yanzu ya kai wata martaba ya zo kabarin annabi ya samu wata rutuba ce to kai yanzu kabarin annabi da a ce annabi bai yi ba addu'a Allah ya kare mushi kabarin shi da ya kace gani shi yasa tabarruki dole ya zamanto ka ringa neman albarka a wajen wato Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto wannan tauhidi la ilaha illallah ya zamanto ka gyara karan kanka ka gyara ma kanka ba ta yanda za a yi la ilaha illallah ta babanka ko ta kananka ko ta wanka ko ta waninka ta amfane ka wallahi sai taka amman annabi wanda ya taimaka mushi wajen ya zamanto mushrikai suna cutar da annabi yana mushi kariya bai ce ba la ilaha illallah amma yayi kare a cikin wutar jahannama kai da a ce akwai wanda bai da tauhidi a cece shi daga wuta ai ka san da annabi ya cece ammi shi amma Allah ya ce mishi a bai yiwa aka khaffafa mishi da azaba to ka gani dan annabi Nuhu Kan'ana yayi zuwa yayi shi mushriki ne ya hau saman dutse yayi ruwa ya tahi da shi ambaliya aka mata annabi Lut da aka daga alƙaryar su ga baki daya za a kife ta Allah ya ce ma annabi Lut sai shi da wanda suka yi imani su tai kawai wanda ya juyo amma matar shi ta juyo saboda ita ma kafira ce mushrika aka kafar da ita kaga matan annabawa an samu wanda aka kawar da shi diyan annabawa an samu haka babannin annabawa an samu haka to ina ga kai ka ce wai dan baka yi ba imani wai wani zai kai ka aljanna ta ina ba ta yanda za a iya kai ta dole mu gyara tauhidin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara mana tauhidin mu Allah subhanahu wataala ya sa mu mutu akan kalmar la ilaha illallah nan zan mu tsaya da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma da muka yi karancin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين